taro ne wanda kasashe sukan duba wato al'amuran da ya shafi ita duniyar kanta da kuma harkokin da ya shafi kasuwanci na kasa da kasa da kuma gina tattalin arzikin duniya wanda ya hada da gina kasashe da samar da abubuwan more rayuwa sannan kuma da samar da daidaito wajen kasuwanci. To wannan taro ko da wani lokaci yana duba a ga gibin da aka samu sannan kuma ya kokarin tinki gibin, amma ko da wani lokaci abin da ya fi mamaye taron shi ne kasashe yan jari hujja waɗanda suka yi mulkin mallaka kuma suka ɗanɗana romo daga kasashen duniya wanda suka yi ta taro irin wannan ada na nemo arziki a duniya a wasu kasashe.
To da yake ka taɓo batun samar da daidaito a fannin cinikayya tsakanin kasashen, shi shugaba Trump ya sha faɗin cewa ana ƙwarar Amurka misali kamar China a wannan fanni. Ya kuke kallon wannan ikirari nasu a irin takuma hangar ta masana tattalin arziki?
Shi ƙwarar Amurka da yake faɗa ai ƙwarar hawa biyu ne, akwai ƙwarar mutanen Amurka akwai kuma ƙwarar gwamnatin Amurka. Dole ne ita Amurka girman da ta yi a duniya da kuma ƙarfin da ta samu ƙasa ce wacce ake kira da turanci born free nation, ƙasa ce wacce take neman mutane daga wani yanki kuma suna shigowa cikin Amurka kuma suna samun ayyukan mutanen Amurka. Kaga tun a cikin Amurka wato ita ta ba da dama haka kuma daga dokokinta ne haka kuma ƙwarin da yake gani na kasuwanci. To ai duka ƙwarin da yake magana na kasuwanci ƙwara ne na shigar da kayayyaki da kuma sauki ma haraji ga wasu kayayyaki da ake kawo Amurka, amma kullum abin da shi baya kallo shi ne matsayin ita kudin Amurka dala wajen kasuwanci Amurka wanda take tatsa kasashe a ciki hatta Najeriya. In ka kula ai kudin Najeriya babban bankin Najeriya yana bada naira 305 akan dala daya, sannan a bakar kasuwa ana samun dala din nan dala naira 370 wani lokaci ma har ya taka. To duka waɗannan ai abubuwan da Amurka ke ƙwaron wasu tattalin arziki kenan na duniya wanda kuma shi in aka fito mishi da wannan bangaren zai gane ba shi da wayo kuma zai gane cewa ba yana neman Amurka abin da zai taimake ta bane, a'a yana neman abin da zai bada taimako ne na gajeren dango wanda a dogon zango ita Amurka ne za ta ceto sanda kowa ya gano. Misali kamar kasashen da masu kasuwa suka koma suna kasuwanci da kudade da ya shafi kamar euro ko kuma su ɗauki kudaden China wanda China za ta ba da irin wannan gudunmuwa, tunda mun gani kamar yadda aka so a maida wasu kasashe su rinƙa amfani da kuɗin China a wasu nahiyoyi na duniya.